أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وديا تتبتا قال لهم يقرم هذا بوايا دي قدر ثامن حقوا أولا يمتنا الحميشي a yau muna 20 ga wata na 4 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1443 wanda ya dace wa 25 din watan 11 miladiya ta 2021 darasi na 52 a cikin littafin ahkamul janaiz wa bid'aha والله شيخ مالمي محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى أساتي دي قباتا أنا تكيم بياني أكا أبن دي شاهي قباتا تريد 20 إنايا قباتا متنيا فسكنتا ألوكا تند زي أدعا قمتا نند سكا متو مالن ياكر قري بياني أكنشي وإندزا فسكنتا زي زمنتو الكبولاتي ba za a huskanci shi wanda yake cikin kabarin bane ba to wannan kusan an dauki kusan sati biyu mallan yana saban dalili akai kare abin da yake ya fahimta ta bangaren dalili sannan kuma da rushe tunanin waɗanda suka saba mushi da kawo dalilansu da nuna cewa dalilansu su da dalile ne masu rauni yau za mu tashi gaba ta 123 duka dai a cikin abin da ya shahi bayani akan makwantai ko kuma harakar da ta shahi mutuwa mali ce wala yamshi baina quburil muslimina fina alayhi baya halatta ga mutum idan ya shiga makwantai ya rika tahiya tsakanin kaburrukan musulmai da takalman shi kiran shiga makwantai da takalmi baya halatta in dai ba wani hatsari adda kai ba na kasancewar misali wuri ne mai tsedau mana kaya ko hatsari na abin da ya shahi zahir rana ko da makamancin wannan amma in dai babu wani mani to ana so mutun ya idan zai shiga makwantai ya cire takalmin shi ya cire ya ajje su a kowa ko kuma ya rike su idan yana ga cewa in ya ajje za a dauke su saboda mutane annas la yastahayun al'an wani sai biyu kuma kwantai a can zai sata to mallai yake cewa wannan gaba baya halatta tahiyya a cikin makwantai da takalmi dalilin mallai akan wannan magana sai yace li hadisi bashir ibn al-khasasiyya saboda hadisi na bashir dan al-khasasiyya Allah ya kare da gare shi yake cewa yace bainama umashi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ata ala quburil muslimin yace biyayin da umashi rasulullahi ina tahiyya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ata ala quburil muslimin sai manzon Allah yazo makwantai na musulmai fa bainama huwa yamshi manzon Allah yana cikin tahiyyan nan izhanat minhu nazaratu sai ya ganin shi sai yayi tsinkaye zuwa ga wani mutum فإذا هو برجل يمشي بين القبور sai ga wani sun kai wani mutun yana tahiyya tsakanin kaburruka alaihi na'lani tare da shi akwai takalmar shi guda biyu a kawon shi yana tahiyya kuma a cikin makwantai fa qala sai manzo Allah yake cewa ya sahibas sibtiyatayn alqi sibtiyatayk yace ya kai mu abucin as-sibtiyatayn ya kai ma'abucin takalma waɗanda aka je mai fatansu aka hudda gashin gaba ɗaya kenan kamar dai takalmi da ake a yau kafa ciki ko nan makamancin wannan wanda fata ne zalla amma kuma an kyatse gashin babu shi an jeme shi kenan shine sahiba sibtiyatain yace mazalla ce alqi sibtiyatayk ka cire takalmanka fa nazara falamma arafa ar-rajulu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai wannan mutumin sai dubu sai dago kanshi fa nazara falamma arafa lokacin da ya gane cewa shi wannan ar-rajulu shi wannan mutumin mai takalman nan ya gane rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ashe manzon Allah ne yake mishi magana miye khala ana alaihi sai ya cire takalman nan nashi fara ma bihima ya mayu wurgi da su to kaji dalilin mala akan cewa idan ka shiga makwantai kenan iya da kyau mutum ya cire takalman shi اخرجه اصحاب السنن وغيرهم وقد مضى بتمامه في المساله الثامنه والثمانين بالي اصحاب السنن sun zo da wannan hadisi da wasu daga cikin malaman da ba su ba sanan kuma wannan hadisi ya riga ya gabata a baya قال الحافظ في الفتح الباري الحافظ ابن حجر العسقلاني yake fada a cikin littafin فتح الباري شرح ديما صحيح البخاري yace wal hadisu yadullu ala karahati almashy bayna alqubur bin ni'al yace wannan hadisi yana nuni akan karhanci an kyamaci almashy mutun ya rika tahiyya bayna alqubur tsakanin kaburruka bin ni'al da takalma an kyamaci haka baya kama bai kamata ba wannan magana da alhafiz ibn hajar ya hudi kenan a cikin fathul bari daga cikin abin da ya hudi kuma yace wa aqrab ibn hazm fa qala yace ibn hazm yazo da wani magana abun mamaki ibn hazm yake cewa abu muhammad yace yahrumu al-mashy bayna al-qubur bin ni'al as-sibtiyati duna ghayriha shi ibn hajar yake cewa an haramta tahiyya a tsakanin kaburruka bin ni'al da takalma sai yace amma takalman nan bin ni'al as-sibtiyati ta kalman da aka yi su da zallan fata wanda kuma bai da gashi sai ce duna ghairiha banda wani wanda ba su ba kenan shi anan ibn hazm abu muhammad magana shi da ya cewa kenan haramci yana takaituwa akan ni ta kalman siftiya in banda su kowanne takalmi kana iya shiga makwartai da shi shine ya ce wannan magana da ya zo da ita akwai abu mamaki a ciki ya ce wa huwa jumudun shadidun yace akwai takaitawa mai tsanani a cikin wannan magana da yi wa amma qaulul khattabi malik yace amma kaga magana imamul khattabi shi ko me yake cewa game da abin da shi shiga makwantai da takalmi yace yushbihu an yakuna nahyu anhuma lima fihima min al khuyala yanzu shi ibn hazm yace al takalma sibtiya kawai aka hara amma wanda ba su ba zaka iya shiga da shi Imam al-Khattabi shi kuma yake cewa yushbihu an yakuna nahyu yace yayi kamacecce ne halin da aka yi a cikin hadisin nan na ya sahiba sibtiya al-qisbtiyatayk yace wannan halin yana kama da lima fihi ma min al-khuyala saboda abin da yake tare da wannan takalman najiji da kai kama ce wani takalmi ne na karshe duk wanda aka gani da shi ana ga cewa dan ajin tabarkalla ne a cikin mutane to kenan yana kwatanta cewa wannan siftiya kenan wani kalan takalmi ne na musamman wanda wasu mutane na musamman suke sashi yace fa innahu yake cewa muta'aqqib bi anna ibn umara kana yalbasu li'ala siftiya fa innahu muta'aqqib saboda yayi bayani akan cewa wai Abdullahi ibn Umar ya kasance yana sanya irin wannan kalan takalma wai ya kulu kuma yana cewa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yalbisuhuma ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sanya su wa huwa hadithun sahihun wannan kuma hadisi ne malai ce wanda yake ingantacce Imam Tahawi yake cewa yuhmalu nahyu ar-rajuli al-madhkur ala annahu kana fina alaihi qadaru kenan can da yace yushbihu maganar khattabi yushbihu an yakuna nahyu anhu ma lima fihi ma min alqiyala yace abin da saka hana saboda akwai wani alama na jijji da kai tare da wancan mutum sai aka ce alqisbtiyatai aka ce cire za kalmanka amma in ba haka ba ta kalmar siftiya musu da matsala Abdullahi da Umar yana sawa yace kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yana sawa kuma hadisi ne ingantacce
imam al-tahawi yake cewa shi ko fahimtar da yake cewa yuhmalu nahyu ar-rajuli al-madhkuri yace ana iya fahimtar halin da aka ma wannan mutumin wanda aka ambata yace ala annahu kana fi na alaihi qadar cewa a jikin takalman shi ne akwai kazamta akwai najasa shi yasa manzo Allah yace al-qisbtiyatai cire takalman ka wannan din su abinda shi ma fahimta imam al-tahawi ما التي فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه ما لم يرى فيه ما أذى أي قصن شيء من صلى الله عليه وسلم ينا صلى أتكين تاكل ماشي ما تكر بيجا وان أبن ديك هنا كزم تا وتعرف السوا ما تكر بقى تاكو وان أبن السوا تو مزلا ينا ما صلى تاكل ماشي توشي أبن دا ما كان ديك هنا idan zaman to an yi sallah da takalma kaga kenan min babu aula ya zaman to an shiga makwantar su kuma maka mace wannan to wannan bayani ne shi imam al-tahawi sannan kuma a cikin nan zamu fahimci cewa lalle ya tabbata kamar da aka karanta anan a cikin karatun sifatu salati annabi sallallahu alaihi wasallam na albani hu hadisan da malam ya tulo ya kawo da suke nuni akan cewa manzo Allah yana sallah da takalmi wani lokaci kuma wani lokaci yana sallah kawai shi babu takalmi wannan wani abu ne tabbatacce a cikin ilimi yawa قلت الباني يكي تشيوى نتي وهذا الاحتمال بعيد يتشي ونن نوكا دعك ما ونن حديثا دعك ونن فهم دعك يتشي أبن ياي نيسا يتشي بل بريدي جزم ابن حزم ابن حزم يا تبتر دع ببقلاله وأنه من التقول على الله يتشي ابن حزم دعك كان تقول أنه مغنقر إمام الطحاوي سورة نسو يتشي ونن مغنب بريدي ماتشي با ba daidai bane a dauki wannan bayanin akan wannan tawilin kawai manzo Allah ya ce hudda takalman ka kawai in mutun zai shiga makwantar hudda takalman shi yawa yake cewa bibulalihi yace wa annahu min at-taqawwuli ala Allah yace kai wannan bayanin da suka yi na cewa a cikin takalman ne akwai kazamta a cikin su ne akwai kaza yace wannan magana ce akan Allah magana wadda babu ilimi akan ta kamar mutun ya kiran wata magana ya fadi wa akan Allah subhanahu wataala kina akan shari'a mal albani yake cewa al-aqrab anna an-nahya min bab ihtiram al-mauta yace kawai abinda zamu fahimta hanin da akai min bab ihtiram al-mauta iya daga cikin babin girmama wadanda suka riga suka mutu kenan gawa tana da alfarma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutun yana da alfarma yana ya mutu ko kuma da ranshi kenan wannan hali da akai akan tahiyya da takalma malikin cewa wannan buƙuke shi akan babi ne na ihtiramul mauta kawai yace fa huwa kan nahyi anil julusi ala alqabr alati fi almas'alati athamina wal 20 ba'da almi'ati fi alfaqrati as-sadisa malikin buƙuke wannan bayanin na abin da ya shahi a hudda takalmi a lokacin da za a shiga makwantai hali da akai mudoke shi irin halin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi akan cewa hali da akai aljulusu ala alqabr mutunya yazo ya zauna a saman kabari haramun ne mutunya misali dan tudu nan da yake dan wannan mutun yazo ya zauna a saman shi haramun ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutunya zauna a saman garwashi ya kona tuhahin shi ya kai zuwa ga mazaunayen shi yahi mishi dama akan ya zauna a saman kabari yace kenan wannan hali mudoke shi irin wancan bayan shi yake cewa yace mas'ala kuma zata zo anan gaba kenan a mas'ala ta 128 malai yace wa alaihi to akan haka fala farqa baina anna alaihi sibtiyatayn wa ghayrihima min an'ali allati alaiha sha'r malai yake cewa babu bambanci akan haka cikin muka karanta wannan hadisi muka karanta wannan bayani na malamai yace babu bambanci akan takalma sibtiyatayn waɗanda aka yi su da zallan fata mara gashi wa ghairihima da wasu wanda ba su ba ma minan ni'ali na daga cikin takalman da allati alaiha sha'ru wanda akwai gashi a kansu su wanda babu gashi ne ko to babu bambanci tsakanin mai gashin da mara gashin kawai indai takalmi ne kawai anisanci shiga makwantai da shi yawa wannan shine abin da malam albani yake cewa yace iz saboda al-kullu fi masabati wahidatin yake cewa fil mashi fiha bainal quburi yake cewa wa munafatiha lihtiramiha ce duka daya ne wanda yake da sibtiyatin an ce kariye tahiyya da su a cikin makwantai yace yo haka wanda yake da wani takalmin da ba sibtiyan ba ma shi ma baya halatta me yasa saboda ai munuhun duka guda daya ne yace li iz al kullu fi masabati wahida, dukan su ai suna kan tahiyya ɗaya ne. Yace fil bashi bayani ne akan tahiyya fiha a cikin takalmanka bainal quburi tsakanin kaburruka wa munafatiha li ihtiramiha. Me yasa aka hana tahiyyan? Aka kore shi. An kore shi ne li ihtiramiha, saboda girmama su waɗanda suke cikin kabarin. Mutane a kwance kana zuwa kana takasar takalmi. مالك شو قال شرح ذلك ابن القيم في تهذيب السنن. يأتي العلامة ابن القيم الله يرحمه قريش ياي بياني شرح حكى أتكلم للتايش تهذيب السنن. يأتي ونقل عن الإمام أحمد أنه قال يا نقلت ماذا إمام أحمد. إمام أحمد نتشوا حديث بشير إسناده جيد. حديث بشير ونشير حديث ديزو أكنت يا صاحب السبتية تنهو. Yace to wannan hadisi ne wanda sanadin shi sanadi ne ingantacce. Maliki cewa azhab yake cewa azhabu ilaihi illa min illatin, zan tahi zuwa ga wannan hadisi sai in banda akan wata illa guda daya, kenan in babu wata illa akai kenan duka mun tare akan cari hadisi ne wanda yake ingantacce ne. Wa qad thabata anna al imam ahmad, ya tabbata cewa imam ahmad kana ya'malu bi hadha al hadis, ya kasance yana aiki da wannan hadisin. Fa qala Abu Dawud fi masailihi, Abu Dawud yake fada a cikin littafin shi na masail, yake cewa ra'aytu Ahmad idha tabi'a al-janazata fa qaruba min al-maqabir khala'an 'alayhi. Yace ra'aytu Ahmad, naga Imam Ahmad idha tabi'a al-janaza, idan yana biye da gawa ana tahiyya, fa qaruba sai aka kusanci min al-maqabir, aka kusanto kabarruka, khala'an 'alayhi sai ya cire takalman shi. Kenan kaga wannan yana nuna akan me? Kenan Imam Ahmad ma yana kan cewa lalle wannan hadisi ne wanda yake hadisi ingantacce, hadisi ne kuma mai kyau. Malai cewa kaza fil ilal, haka yake cikin littafin al-ilal, yake cewa fa rahimahu Allah, aywa kama fil ilal hu, yace fa rahimahu Allah ما كان اتبعه للسنه. الله يا مش رحمه امام احمد ابن ده يبي نا ابن ده شاي سنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم تو انا سنه ابن ده مالي امبتا اكن ابن ده شاي شيغا مكونتي كو كما تري تا كلمه ا لوكاتين ده زا شيغا cikin مكونتي كنا على ايت حال ان كرهنت بمعنى ان كيابتي شيغا ده متوني شيغا ده تا كلمه شي. To ana akwai wata mas'ala da take kunno kai, shine wani hadisi ingantacce da manzon Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam, a lokacin da aka binne mutumin da ya mutu, waɗanda suka binne shi in suka juya yana jin karan takalmansu. To babu ta'arud tsakanin wancan da wannan, babu cin karo da juna. Me yasa? Saboda zai iya jin karan takalmansu a lokacin da suka isa inda suka sa takalman suka juya. Tunda in dai magana ce ta ji, irin ji wanda kai zaka aura shi da hankalinka, zan canya ji bai taso ba, ko a gindin kabarin shi ne kuke ta biya ji ba. Saboda babu wani inda sauti zai iya kai mishi saurara. Daga hukunci ne wanda yake na addini cewa za a jiyar da shi karan takalma, ku kenan bai da alaka da wani kunyi nisa ko kunyi nisa ba. Kenan wancan hadisi iya wajen shi, shi ma wannan hadisi iya wajen shi. Eh mutum yake makwanta yayi gurgurdo inda zai iya cire takalman shi shiga ba takalmi. Idan zama to kuma akwai abin da zai iya cutuwa, to wannan kuma daban. Tunda anan ma malan cai kenan an karhanta haka ne. To sai mas'ala ta 124. Malan ce wala yushra'u wad'ul asi wa nahwiha min ar-rayyahin wal wurudi al quburi. Wata dabi'a daga cikin dabi'un da al'ummar musulmi ta hada ta samu kanta a ciki, la siyama irin kasashen Misra da irin su Sudan da sauransu, shine dora fure ganye fure a saman kabarruka. Wani furen zai zamanto fure ne wanda yake na asali, wani kuma ya zamanto sina'i ne ma yin shi aka yi, sai a kai kyautan wannan fular din mutum, sai kai kyauta zuwa ga kabari. Ba ana gani ba a cikin funafuni na Turawa suna jingina karshen shekara wane ne. To malaci wala yushra'u, ba a shar'anta ba wad'ul asi, sanya dora itaciya wadda take dawwa wadda take da dawwamen tsanwa kowanne lokaci a tsanwa take kace a wannan ayya da kyau icce ne wanda baya gusha bari akai a dasa shi a saman kabarin wani baya halatta ko kuma a kewaye wajen ayi shifke shifke ko a shifka wasu itace a gindin kabarin saboda wasu su ma kabarin inuwa haba mala an fa kare in ya aikata alheri to ka kuwaltar da kanku ka kuwaltar da kanku ku kuke wata rayuwa ta wahala shi ya fi ku jin dadi dai tsaba kusa ba shi yana rayuwa ne daga wani bangare daga cikin gidan aljanna in kuma ya mutu a baibai to wani da shi iccen kuma abin da zai yi to shine malai ya ce wala yushra'u ba shar'an ta ba wad'ul asi dora icce wanda yake tsanwa wa nahwiha ko kuma makamancin shi minar rayahi daga itacen da suke da kamshi wal wurudi ko kuma fure al qubur akan kabarruka baya halatta malai ce li annahu lam yakun min fi'li salaf ba a samu haka ba a cikin ayyukan magabata walau kana khairan la sabaquna ilayhi ai inda alheri ne da sun gabace mu akan shi وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله ابن عمر yana fada yana karawa cewa kullu bid'atin dalala kowace bid'a fa kirkirarren abu bata ne yace wa in ra'aha an-nasu hasana ko da ku kuna ga wannan bid'a ce hasana to a wajen Allah dalala ce idan aka ce abu bid'a ne to kawai magana bata riga kare me yasa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ba yawa مالك يتشوى رواه ابن بطة في الإنابة عن أصول الديانة واللالكاء في السنة موقوفا بإسناد صحيح والهروي في ذم الكلام موقوفا وما أراه إلا وهما مالك السر رويتوش حديث وانديك حديثين موقوفي مالك ألبانيك يتشابانا كحكا إمبا وهنبا وإنما يصح عنه مرفوعا ya tabbata cewa hadisi ne marfu'i idan ka ce hadisi mawqufi shine kenan magana ce ta Abdullahi ibn Umar kenan maganar sahabi idan ka kira da sunan hadisi ace mawqufi aw mai mawqufun ala sahabi wala akan sahabi sai bai isa zuwa ga manzon Allah ba haka suka ce amma mal alwani yake cewa innama yasihu ya inganta daga Abdullahi dan Umar marfu'an hadisi ne marfu'i me marfu'in a ciki ash-shatrul awwal minhu bangare na farko a cikin maganar wace bangare wani magana take nan kullu bid'atin dalala ya tabbata a cikin maganar wa magana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda za a jingina Abdullahi dan Umar shine wa in ra'aha an-nasu hasanatan ko da mutane suna ga mai kyau ce malike cewa wa qad madha hadithu jabir hakika ya riga ya gabata a cikin hadisin jabir wala yu'aridu ما ذكرنا حديث ابن عباس في وضع النبي صلى الله عليه وسلم to yanzu anan kaga abin da mal albani yace baya halatta a dora wata itaciya ko a shifka wani icce ko a kawo wani fular a dora ko wasu ganye ko fure ko wane ne a dora a saman kabari baya halatta to amma wani zai yace maka ai akwai hadisin Abdullahi dan Abbas wanda shine ma yake cewa wala yu'aridu baitin karo da juna ما ذكرنا abinda muka fadi na haramcin dora wannan iccen nan da hadisu ibn Abbas da hadisu Abdullah ibn Abbas hadisu Abdullah ibn Abbas me yake cewa fi wad'i annabi sallallahu alaihi wasallam shiqqi jaridatin anda jaridatin nakhli ala alqabarin kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora tsagin wata itaciya ta dabino kenan wani bangare na itacen da biyu ne doka sai tsaga shi gida biyu sai dora shi alal qabarain akan kabarruka guda biyu mazalla sai ke cewa la'allahu yukhaffifu anhuma ma lam yaybasa mazalla ke cewa wannan abin da na dora na iccen ganyen iccen da biyu ne la'alla zai rage musu radadin abin da suke ji na azaba ma lam yaybasa kafin wannan iccen da na dora ya bushe to mafi yawan wasu kuma dama anan suka zo suka tsaya to yanzu anan ne malam zai kuma zai kawo bayanai masu tsawo akan kore halaccin wani ya zo ya dora wani icce ko ya zo ya dasa wani icce ko ya kawo wani fular ya dora kuma makamancin wannan yawa yake cewa muttafaqun alaihi shi wannan hadisi ne wanda ingantacce ne malai cewa qad kharrajtuhu fi sahihi abi daud fa innahu khasun bihi sallallahu alaihi wasallam yace wannan hadisin nayi takhrijin shi a cikin littafin sahihi abu daud kenan sahihu abi daud kenan a littafin abu daud sunan na abu daud shi malai albani ya dauka ya biyo hadisan tun daga farkon su har karshe wanne ne inganta wanne ne bai inganta ba yayin wannan aikin gaba ɗaya kare shi ne ke cewa nayi takhrijin hadisan a cikin sahihin littafi na abi daud wanda na ma'aiki kenan yace aikin da nayi abinda na fahimta a ilmance daura wannan iccen da aka yi a saman kabarrukan nan guda biyu manzon Allah yake cewa Allah zai sauƙaƙa musu azaba kafin bushewar waɗannan itacen sai ce fa innahu khasun bihi sallallahu alaihi wasallam wannan wata kaitacce ne akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kiran banda ni banda kai banda ke mana mu ba za mu zo an zaka ce kai bari ka dauka ka kace la'allahu yukhaffifu anhuma ma lam yabasa wasaka eh bakkar wannan hujja mali yace wannan khasun ne bin nabi sallallahu alaihi wasallam me yasa mali faɗi wannan magana saboda yace anna yake cewa bi dalili annahu lam yajri al'amalu bihi 'inda salafi saboda ba a samu ya gudanu ba aikata haka in a wajen magabata sai yace wali umurin ukhra yati bayanuha kuma da ma wasu bayanai waɗanda wasu al'amura wanda suna da alaka da wanda bayanin su zai zo anan gaba qala al-khattabi rahimahullahu ta'ala imam al-khattabi yake fada a cikin littafin shi ma'alim sunan ta'liqan 'ala al-hadith lokacin da ya kawo wannan hadisin sai yake ta'liqi sai yake cewa innahu min at-tabarruki bi athari an-nabi sallallahu alaihi wasallam dora musu iccen nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi iya daga cikin tabarruki da abubuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda kuma Allah ne ya mishi wannan gatan wanda kuma ba a ma wani wanda ba shi ba yace wa du'aihi sannan kuma da addu'ar da yayi ga waɗannan kaburrukan bit takhfifi anhuma akan asassauka a gare su yace wa ka annahu ja'ala muddata baqa'in nadawati fihi ma haddan lima waqa'at bihi almas'ala min takhfif al'adab anhuma yace waka annahu kuma manzo sallallahu alaihi wasallam kamar ja'ala muddata baqa'in nadawa bimaana tazaran wanzuwan danyantaka shin nadawa danyantakan waɗannan itace fihi ma akan waɗannan kabarrukan haddan kamar shine iyaka nami lima waqa'at bihi almas'ala na abinda mas'alar ta faru akai wace me ya faru akai shine min takhfif al'adab anhuma na asassauta musu azaba kenan iyakar shi ina ne malam yayi basa kenan daga sun bushe magana ta rige ta kare sai ce wa laysa zalika min ajali anna fil jaridi ar-raqbi ma'nan laysa fil yabisi wai malai ke cewa anan Imam al-Khattabi karkashin wannan hadisi sai ce wa laysa zalika wai haka inda aka yi na cewa an dora aka ce za su samu sassabcin azaba matukar wannan iccen bai bushe ba yace wa laysa zalika min ajali anna fil jaridi wai ba ana nihin ba cewa wai a jikin iccen ne da aka ce al-jarid shine ganyen ba ke kira shi da suna dabino kenan kututturen dabino ko ganyen dabino kaman ba a jikin shi bane ba ma'anan laysa fil yabis a ce a in yana danye aka dora za su ji sassabci in ya bushe kuma shikenan yace duka abin ba anan baiki abin yana nan tare da athar na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan kuma da addu'ar da yi akan Allah sassauka musu azabar anan ne mas'alar take ba akan shi iccen da biyun ba aka a ce ai yana danye za su samu sassabci amma tunda ya bushe shikenan to yanzu da haka ne kenan kowa ya samu danye icce dora sama kabar dan uwan shi in ya bushe ko ku dora wani saboda dan ba danya take bane ake bi kenan shine ba da yake tana ba danya take ake bi a wani abu ne wanda yake manzon Allah shine aka ba wannan dama da ni da kai ba bamu wannan damar ba sai ya ce wal ammatu yace amma kaga gaba garin mutane su al amma gama garin mutane fi kathirin min al-buludani na da yawa daga cikin gariruwa na musulmai taghrisu al-khusa fi quburi mautahum suna dasa irin iccen da yake dawwama da kasancewar shi danye a saman kabarrukan mutanansu sai a dasa shi sai a rakacce a tunda dai wannan yana dan yake nan ba za a azabtar da shi ba shi kuma wala yadri lil miskini cewa wannan abun khasun ne bin nabi sallallahu alaihi wasallama male yace wa arahum dhahabu ila hadha yace ina ga abin da ya kai su zuwa ga aikata haka ila hadha yace wa laysa lima ta'aqahu min zalika wajhun yace abin da ya kai su zuwa ga haka shine kawai an dora ice aka ce in bai bushe ba kai suka suka kadasawa yace amma wa laysa lima ta'aqahu wannan abin da suka aikata suka kai zuwa gare shi babu wani abu min zalika akan haka wajhun wanda yake nuni akan cewa kowa yana iya yi babu wani dalili da yake nuna haka qala ash-shaykh ahmad shakir fi ta'liqihi ala at-tirmidhi imam ahmad shakir yake ta'liqi akan imam at-tirmidhi aqiba hadha bayan haka yace wa sadaqa al-khattabi yace imam al-khattabi yayi gaskiya a cikin wannan maganar tashi ba alani ba kawai an saki abin ne kowa yaje dasa ko ya dora wani abin da yake danyi a sama kabarin dan uwan shi a malaci wa qadizdadal ammatu imam al-shaykh ahmad shakir yake cewa ba ma wannan ba izdadal amma su gama gari su ne jahilai wanda kawai addini suke yi da tunaninsu da abin da suka ga dama yanzu ka lura da tahiyyar bid'a ba ta da jagora babu jagoranci yanzu kawai in muka haɗu in muka yi wani gungu in dai muna da yawa an ƙare abin da muka ga dama za mu ƙirƙira mu yi wanda yake da a wancan shi ne malaminmu ba zai kira mu ba ya ce kai wannan abin da kuka miye dalilin babu wannan a ta yin bida yanzu na zagayen da ake na maulidi a cinar da shekara hudu suka wuce ana yi shi yanzu na shekara ta uku ce aka yi shi kaduwa da ake kiɗi da gitar da kirki da waƙa da wane ne ana ta rawa a biyar wurare ana ta zagayawa me yasa aikin bida ne shi yasa ake ce kar ku fara ita fatar linzami ko fatar shugaba matsiya ce ya ce akan hanya take kuma kowa ya giga kaga yanzu wanda yake ga malamin su ne kamar zai iya magana sai in ya ga yawan su to kada je shi ma ya magana a cibiyar san manzo Allah shi kuma yana nan yana kaffa akan sha'abiya kai kamar wani wanda zai ta zabe yana so majoritan mutanen da yake da kar su bar shi sai a kasa yin magana yanzu kaga wanda suka yi maulidi a nan da shekara goma suka wuce sun san wannan kaga wani harakar maulidi ma shi ma wannan wanda wata bid'a ce sabuwa zulmatun ne ba'daha fawqa ba'd to mafi yawa sai kaga matakarin zamanto ba waɗanda suke malamai bane za su rika ba shi yasa abin addini dole sai da dalili amma kace babu dalili to shike da mutane sai ta abu kaza to shi kuma kasancewar shi ake yi shi aka saba to bai zama addini a wajen Allah har a nan duniya ko da mutanen duniya za su hada akan wannan abu wallahi ba addini bane a wajen Allah ba zai zama addini ba to shi ne malai yake cewa kuma ba ma wannan bai ce wa qadizdadal amma su fa ga magari sun kara isra yake cewa israran ala hada al'amal naci akan aikata wannan aikin allazi la asla lahu wannan bayyana asali amma sun naci akan sai sun yi kai ba ma wannan ba wa ghalaw fihi suka mai azarbabiya suka guluwi a cikin shi yace khususan fi biladi misra yace barantana a kasar misra shi yasa yanzu ko wani abu ake na wani wane ne na bid'a sai gashi na hadda laraba a ciki yau ba laraba shi ma irin ka ne duka ɗaya ne san ma kan tahiya guda ce in ya karanta addini yana kokarin bin addini zai aikata addinin daidai in ya zama to bai karanta addini ba haka kawai shi ma kwasa yake haka shi ma zai tahi amma mun zo anan wajen daga an ga balarabe yayi abu ko kuma yana larabci ko kaza ko kaza yanzu kan maulidi ba ci aka yi ai ga wani waye a madina ma ya maulidi yau dan yayi sai me kuma ai ba shi ake bi ba shi masdar daga cikin masadirut tashri' kalla laraban ba su bane manzo Allah ya tayaka shi yasa Allah ya ce man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun aka ce falan nu'iyannahu hayatan tayyiba ka'ida ita ce kawai wanda ya aikata aiki managarci shi kuma aiki bai zama managarci sai hada abubuwa guda biyu dole a samu ikhlasi dan Allah kuma dole a samu mutaba'atul rasuli sallallahu alaihi wasallam a yi shi akan tsarin karantarwar manzon da Allah ya turo to aiki na gari Allah ce duk wanda haka za mu rayar da shi rayuwa mana garcia ba ce ba dan kasa kaza ko dan yanki kaza ko hori ko baki ko wane ne babu wanda yo irin bid'o'in da ake na shirka a kasashen Misra nan burbunin su ma ana gani nan ina da wani kabari a cikin wani wata sura da aka gudo irin hatsarin da yake cikin abu billahi alazim din kaga kudin da ake tarawa a gindin kabarin wannan shehu abu sai baka maki kun wa aika bulbudin abin daga can ne yake zo mana sai ranka wannan balarabe ne ko kuma an zo taron muridi a waje kaza balarabe ya zo ko kuma mutane daga nan sun taya marok an yi wannan duka ba ban wauni bane ba duk mutumin da ya san addini ana daukar shi ta hanyar dalili eh ba garin su wani ba ko kuma kabilar su wani maliki ta taqlidan lin nasara yace su kasar misra sun ma kara akan wannan da shirashin na itace har suka koyi nasaru akai kirista kenan yace hatta saru har suka zamanto suka wayi gari yad'una az-zuhura al-qubur ba ma iccen ba sai suka sana dora flare a saman kabari sai ka je shago ka siyo wannan kumshi guda na flare sai ka kawo sai ka dora ba kuna ana gani ba kabarukan wannan nasara ai su ne suke siyo aka a rika wannan to haka suka kai matsayin da suke yi in ho ba ai karatun addini ba to ba abin da zai hana ka mata shaddaji lakiyai malika cha wayata hadunaha kai ba ma wannan ba wayata hadunaha bainam suna ma kyautan fular a tsakanin su wane doka ya ba wane kyauta wane doka ya ba wane kyauta an san kuma dabi'a ta nasara ba dabi'a musulmi bane ba fayad'uha an-nas ala qubur aqaribihim mutane sai su rika dokan wannan fular din suna dorawa a saman kabarurrukan makusantan su wa ma'arifihim da wadanda suka sani tahiyatan lahum wai gaisuwa ne zaka tahi gaida kamarin shi ne sai ka dauki fular sai ka haka sa ahmata ka haka ka wannan kin sheka je sai ka dan haka jingina ne haka suke a kasar Misra shi yasa ita bid'a kullum muhabbat wannan take yado take bata tsaya a waje guda saboda dama rishin tsayuwa waje guda ne kawo ta eh rishin tsayawa akan addini shi kawo ta to kuma la'allu akai wannan hallo sai ga bid'a hallo ta karu ga suna ta karuwa yanzu ba kamar al'amarin maulidin bane maulidin mutun nawa ake yanzu da ku da aka sani dillat tijani saka latijan su bar labari maulidin mutun nawa ake maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada ake amma yau fa eh kai ba ka giga he amma sai ka dora almajiranka akai kawai su rika maka shi ma wannan an giga to billahi alaik me zai hana annabi addinin da manzo Allah su arasa shi kuma ka ji mutum ya tashi magana ya yi so ya ce malami shi sama da yanda zai ce manzo Allah wai wani shehu ya sa mutane ga wai yake musu nasiha akan su rika ma uwayensu biyayya wai din ku kuma uwayenku biyayya ba shehu ya gushi da ku kajiwa kuma duka irin waɗannan abubuwan ne kuma ana ganin su kamar abu ne wanda ba komai bane ba ko da sauransu karshe kuma su suke dishe addinin Allah ya zamanto an neme shi a cikin al'umma an rasa shi tunda kowa gidansu zai komai na karewa ba a roshi da abinda zai gyara su kawai shine zai Allah kiyaye malaki cewa aqaribihim wa ma'arifihim da wanda suka sani tahiyatan lahum saboda gaisuwa a gare su malaki cewa mujamalatan lil ahya'i kuma saboda mujamala shine burge waɗanda suke a raye misali karenka ya mutu a ni kuma abokinka ne an za mu ta yi sai tsaya wani shago in sai fular kumshi guda in ce ai mu je zan kyautar da wannan zuwa ga karenka wanda ya rasu mu shine mujamala idan ka ce mujamala kaman ban san me za a ce mashi da Hausa kara ko da musa ai kara kawai ai ka san shi kara dama zuciya ka bata yarda ba haka nan ma dai bari mu je mu mushkara wannan shine mujamala eh to wani haka zai yi saboda lil ahya'i ga wanda suke rayi kenan dan uwanka ya mutu ko babanka ya mutu sai bari mu je kyautar da fular a kabarin babanka saboda yi wani abu na nau'in kai ya burge ka malai ce wa hatta sarat ada hayya zamanto wanda ya zamanto wata al'ada ce shabihatan bir rasmiya tana kamanceceniya da wani abin da ake yin shi a gwamnatance fi al mujamalati fil mujamalati haka ne addawaliya a cikin ababen da aka saba ana yi na kasa da kasa ana ga wani abu ne wanda yake na wayewa fatajid al kubara zaka samu manya minal muslimin daga cikin musulmai wanda suke shugabanni ko jagorori idza nazalu baldatan in suka tahi wani gari min biladi europa daga cikin kasashen europe zahabu za su tahi ila kuburi uzama'iha ko za su tahi kabarukan manyan arna da suka yaki musulunci sai ga wai za a tahi zuwa ga wadannan kabarruka yake cewa au ila qabrin ko kuma zuwa ga wani kabari man yusammuna wanda ake mishi da suna aljundiyul majhul soji majhuli wanda ba san shi ba mana kawai wani kaman kan kasan ne za ce kaman wani abu ne wanda na girmama ita kasa a karan kanta sai a je wannan kabarin akai kyautan fular aiwane ne da sauransu kuma duka daga ina ma lalle aka samu aka taso daga wannan kokarin na dasa wani abu a saman kabarin mutane haka muke shi a matsayin wani abu daban malace wadu alaiha az-zuhur zasu dora fure kenan fure a saman shi kenan shine fular ko zasu dora a saman kabarin nan wa ba'dhum yad'u az-zuhura as-sina'iyyata allati la nadawata fiha taqlidan lil ifrinj yace kai ba ma wannan ba wani fular din da zai doka ba ma fular ka san yanzu a kasashen tura misali zaka wuce haka zaka ga shago ne kuma wani wuri ne haka ake bance kawai fular ne ake saidawa wanda zai soyayya zo ya saya wanda zai wane ne zo ya saya wanda zai taimakontai shi ma ya zo ya saya dan gashi a danyen shi sai ka je ka ajje mushi to yake cewa banda ma wannan yace kai an kai matakin da ba'dhum wasu daga cikin mutanen nan yad'u az-zuhura sina'iyya yana dora irin fular wanda aka yi shi sina'i shine wanda za a yi shi a kamfani ba ma shifka bace ba shifka bace ba kawai wannan din shi ne za irin wanda mata suke kawa a giggirke cikin daki wuri a saurare daban-daban to irin shi wani zai doka kai bakwanta as-sina'iyya allati la nadawata fiha wanda batta da babu danyi ba danye bace ba kenan me yasa taqlid lil ifrinj saboda koyoyan turawa malaci wattiba'an sannan kuma saboda bin li sunani man qablahum sab hanyar wadanda suka gabace su wala yunkiru zalika alaihim alulama sannan kuma malaman da suke tare da su a irin wannan wurare zaka samu wasu ba sa iya musu inkari saboda duk wani mutumin da yake jin ya kasaita to zaka samu tare da shi akwai malamin da yake jin maganar shi ko baka ba yanzu kowane shugaba zaka yana takama akwai wani malami da yake ji to shi ko irin wannan malamin da yake ji da shi to ba zai faɗi mishi abin da yake daidai ba zai faɗi mishi abin da ran shi yake so ne saboda dawa shi ma matsayin shi yake karewa yana kare abin da yake samu ne da sauransu malika cewa wala yunkiru zalika alaihim alulama yace ashbahul amma malaman da suke kamancecce ne ya daga magamagarin su ma an yi ilimin an san karatun amma kuma ba aiki da shi bal malice ba ma wannan babari dai tarahum anfusahum su ma malaman da kansu zaka gansu yad'una zalika a fi quburi mautahum shi ma an aka yi mutuwa sai ya dauko wannan fular din sai ya zo ya dora shi malamin da zai muku sai akan kakku to shikenan ba kaga al'umma shikenan ba abin da zai hana ta kama hanyar lalacewa to shi kuma duka yana faruwa a lokacin da ya zamanto malami yana bibiyar suwaye sha'abiyar suke tare da shi mana wanda suke sauraron maganar shi suke ji da shi suke alfahari da shi da sauransu kuma in magana zai ma yana so ya yi maganar da zai burge su yarda da shi ko da wannan magana ta saba ma littafin Allah mutum zai zo tambaye shi fatawa ya ce wai malam me hukuncin wai kaza 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 ai kaza ne malam ko wai wani ya ce kaza 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 kaga tiri ya dauke mawkifi inda yake so a bashi amsa malamin shi kuma sai ya bishi da inda yake so to in al'umma ta kai wannan mataki lalle tabbas al'umma ta kama hanyar lalace Allah kiyaye malace wa laqad alimtu anna akthara al-awqaf yace wallahi na sani da yawa daga cikin ayyukan da ake na waqafi mana a taskance wani abu a ce wannan an bar shi saboda hidima ga al'umma allati tusamma awqafan khairiyatan wanda ake musu suna awqaf bimana dukiya taskanceciya na ayyuka alheri yace mawqufun yake cewa rub'uha alal khusi war rayhan yace kusan in ka raba wannan dukiyar da ya kamata a yi ayyuka alheri wanda mutane suke kawowa misali ka bada kaza ka ce wannan ka bada shi dan Allah a sa shi cikin tafarkin Allah yace wannan abin da ake samu kusan kashi ɗaya cikin hudun shi duka yana tahiya a wajen sayan wannan fure da wannan ganyayyaki da sauransu wajen dorawa a saman kabarraka malike cewa allazi yuzu ala alqubur wanda ake dora akan kabarraka wa kullu hadhihi bid'un wadannan duka abubuwar suke bid'a ne kirkirarru ne munkarat abubuwan suke abin kyama la asla laha fi din ba su da asali a cikin addinin Allah
wala sanada laha bisu da madogara fil kitabi min al kitabi wa sunna a cikin littafin Allah da hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malice wajibu ala ahli ilmi ya wajaba ga ma'abuta ilmi an yunkiruha su kyaba codan abubuwa wa an yubtilu hadhihi al adat mastata'u sanan su yi kokarin yin bayani yadda za a lalata irin waɗannan al'adu mastata'u gurgurdan yadda za su iya to duka da ana magana akan abin da shi dora ganye a sama kabari qultu albani yake cewa nace wa yu'ayyidu kauna wad'il jaridi 'ala al-qabr khassun bihi yace abin da ke kara karfafa kasancewar dora ganyen dabiruwa akan kabari ke bancacce ne ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai wa anna at-takhfifa lahum yakun yake cewa lam yakun min ajali nadawati shiqqiha aw shaqqiha yake cewa umuru wa anna at-takhfifa kuma kasancewar wanda suke cikin kabarin nan ai manzala da ya tsaga iccen ya dora musu me yace yace za a saukaka musu azaba matakar wannan abu su bushe ba sai to anna at-takhfifa saukin da wanda suke cikin kabari su da sabu lam yakun min ajalin nadawa bai kasance ba min ajalin nadawati shaqqiha wai saboda kasancewar tsagin iccen danye ne ba wannan bai sa su ga samu rahama yace umurun ga al'amuran da zamanin zai bayyana maka dan ka gane cewa ba fa waɗannan taka wannan iccen bane sa suka samu wannan rahama baratana kai ma ayo kaje ka rasa irin wannan danya icce a saman kabarin dan uwanka da sunan cewa ya samu rahama malice abu na farko hadisu jabir radiyallahu anhu at-tawil hadisin jabir Allah kadir da gare shi mai tsawo fi sahihi muslim a cikin sahihi muslim wa fihi qala sallallahu alaihi wasallam a cikin shi manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa inni marartu bi qabarin na wuce wajen wasu kabarruka guda biyu yu'azzabani ana azabtar da waɗanda suke cikin kabarin fa yake cewa fa ahbabtu sai na so bi shafa'ati da cetona an yuradda anhuma a mayar musu da wannan azaba a rage musu azaban ma damal ghusnani ratabain matukar waɗannan jijiya na icce da aka dora musu guda biyu suna matsayin danye kaga bice anan fa ahbabtu bi shafa'ati an yuradda anhuma ma damal ghusnani ratabain kenan muddar za su samu sassabcin kawai kafin bushe wannan itacen ne kenan wannan rahama da suka samu ba dan kawai dora musu wannan dan ya ce bane ba a me yasa suka samu ceton annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne mun gane ku to kaji wannan magana ai ta mutu hili shine ba da shi ba yake ta fa hadha sari'un yace ai wannan magana ce karara fi anna raf'al azabi innama huwa bi sababi shafa'atihi sallallahu alaihi wasallam cewa wannan mutanen da aka daga azabtar da su aka rage musu azaba innama huwa sani cewa ya kasance ne bi sababi shafa'atihi sallallahu alaihi wasallam saboda ceton annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa du'a'ihi da addu'ar shi la bi sababin nadawa ba dan wannan itacen danyen yake guda biyu ba dan su bane ba malati wa sawa'un duk daya kanat qissatu jabir hadhihi hiya ayna qissati ibn abbas al-mutaqaddima yace wannan bayanin na abdullah hadisin jabir ai ta hadisin abdullah da abbas ne ko kuma qissoshin suna bi suna kamantacce da juna shine ba lai ga cewa duk daya kasance kanat qissatu jabir qissar da jabir ya bada anan ta zamanto hadhihi kenan wannan da aka bada hiya ayna qissati ibn abbas ita ce qissar da abdullah dan abbas ya bada المتقدم والتقبات يتي كما رجحه العيني وغيره كما عند معلم عيني ده شي ده wasu daga cikin malume suka ce duka magana daya ce hadisi Abdullah dan Abbas da hadisi wannan na Jabir duka tahiyin su da mazala ya kabarruka guda biyu sai ke cewa ana azabtar da su innahuma la yu'azzaban yanzu haka ne nake muku magana ana azabtar da su amma sai doki wani iccen da biyu sai tsaga gida biyu sai dora ma kowanne daga cikin kabarin sai ce za a sassabta musu azaba kafin bushe wannan iccen a cikin hadisin Abdullah Abbas ko hadisin Jabir kuma sai yake cewa
na nema musu ceto a wajen Allah subhanahu wataala ya cece su mana Allah ya sassabta musu azaba kahin bushewa waɗannan itacen kan kenan wannan ya takaita ga manzon Allah sheke iya haka da ni da kai a yanzu ba za mu zo mu ce ba a bari mu doko mu dora kaga na farko dora wanda za kai muna nazzato ne ga mutumin ka da ya mutu saboda shi can manzon Allah ya ce ni innahuma layu'azzabani ana azabtar da su kai kuma ya kai ka gani ana azabtar da su kuma azabtar da su kaga na farko ka muna nawa mutumin ka zato cewa ana azabtar da shi bari kai shifka a saman shi sana abu na biyu waye baka dama nan manzon Allah ce yayi a fa ahbabtu bi shafa'ati an yuradda anhuma sai na so da ceto na kai kuma baka dama wannan ceto bakar kaga ko wahala ne eh gonda ka samu ruri ka shifka shi inuwa mutane su daga san fara da shi dai shi mutai riga ya mutu aike shi kawai shifka kabari ba abin da zai mushi kuma gashi bai tabbata ba malace fa hada sarihun yake cewa almutaqaddima hu kama rajahu al-aini wa ghayruhu malace aw ghayruha ko kuma ma ya zaman to ta kissa ce ma ta daban kama rajahu kaman da al-hafiz ibn hajar al-asqalani a cikin littafin fatah al-bayn ya rinjaye da shi yace amma kaga amma al-ihtimal al-awwal fa zahir idan ka doka akan huska ta farko to wannan abin da yake karara kira ka doka hadisi abdullahi da abbas shine hadisin jabir wannan to ma'ana ce karara yace wa amma alal ihtimal al akhar amma dokan shi akan fassara ta imam al hafiz ibn hajar al asqalani yace fali anna an nazar as sahih yaqtadi an takuna al illat illat wahida yace ai duk mutumin da zai duba zai iya ganewa cewa illa ce guda daya mutane ne kabari ne guda biyu suna cikin kabari kuma manzalla ya Allah ya nuna musu cewa ana azabtar da su sai doka dora musu kenan khasun ne bihi sallallahu alaihi wasallam duna ghairihi yake ta an takuna al-illatu wahida yake ta fil qissatayn a cikin qissa guda biyu gaba daya kenan ka dauki hadisi Abdullahi da Abbas daban yake shi ma wannan daban yake duka dai suna hadewa duka dai magana ce ta an dauki icce an tsaga gida biyu an dora tsakanin an dora waɗannan kaburukan guda biyu me yasa aka dora a hadisi Abdullahi da Abbas manzo yake cewa za a saukaka musu azaba matkahin wannan abin ya bushe a hadisin Jabir kuma aka ce manzo yake cewa naru shafa'a ce na musu ceto ne na musu a wajen Allah aka a sauka musu kaga nafsu shay illa guda duka guda ɗaya ce can azaba ce nan ma azaba ce malike ta fali anna zahira as-sahiha yaqtadi an takuna al-illatu wahida yake ta fil qissatayn litashabuh al-mawjud bainahuma saboda kamancacce ne yanda yake tsakanin waɗannan kisoshin guda biyu wani anna kaunan nadawa sannan kuma kasancewar danyantakan wannan iccen sababan a ce shine sababi wai litakhfif al-azabi 'an al-mayyit game da sauƙaƙa azaba ga mutumin da ya mutu malaci wannan kuma mimma la yu'rafu shar'an wala aqlan yace wannan kuma wani abu ne wanda ba a san shi ba a shar'ance ba a san shi ba kuma a hankalce a ce a dora icce a saman kabarin mutum a dalilin wannan icce ya samu rahama kamar yaya ba abin da zai kara mishi yawa shari'a ba ta kawo ba sannan kuma hankali ma yana turewa shi ne yake cewa walau kana al'amru kazalika yace duka ba ma wannan ba inda al'amarin kamar yanda su suka faɗi ne wai ana damar za a iya shifka a saman kabari litakhfif al'azabi yake afwan walau kana al'amru kazalika lakana akhaffan nas azaban innama humul kuffar malace yo ai inda abun haka ne in magana shifka ce a saman kabari da inuwa da wane ne yace da wanda suka yi kowa sassabcin azaba yace ai da kafure ne me yasa yace allazina yudfanuna fi maqabira ashbaha ma takunu bil jinan wanda ake binne su a cikin kabarrukan da makwantan su yana kama da garake kai ka ce wata garka ce saboda tsabage shifke ko ina tsawashar an yi shifka kala kala da mai gadi yana kula yana ba su ruwa kira in magana shifka ce da su zama to suna da karancin azaba ba wani wanda ba su ba malike cewa ba haka nan likasarati ma yuzra'u fiha saboda irin yawan shifke da ake a makwantan kafurai minan nabatat na daga itace na daga ya kira shi da suna ganyayyaki wal ashjari da itace allati tazallu muhtadara sayfan shita'an itacen da suke shuka masu yawa wanda suna wannan itacen suna nan dawumin mai a matsayin muhdarra tsanwaye ne shar saifan a cikin abin da ya shahi lokacin zahi wa shita'an da lokacin sanyi a kowane lokaci itacen tsanwa ne shar kuma ruwa ke taba su kinaka dai mutum musulmi ba wanda ya saka shibka ko dora wani icce danye a saman kabarin wani dubi zuwa ga wancan hadisi na Abdullahi ibn Abbas wannan an yi shi amma kuma kebancaccen hukunci ne ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan shine malace yudafu ila ma sabaqa za a ƙara akan abin da mai riga ya gabata anna ba'd al-ulama as-suyuti wasu daga cikin malaman kamar Imam as-suyuti قد ذكروا أن السبب تأثير النداوة في التخفيف كونها تسبح الله تعالى. كدوة فإن ما لمسكي. نسيم شمال الباني. كأجل زباه كأجل رأنت شبا. كم أنا تهوت كرارا. شيء وللي ون أي كيني نمن زعل شيكين. سبب أنا أركب أسامة أبو كريعة با. أسامة عمر يعيب با. أسامة عثمان يعيب با. أسامة علي يعيب با. وأنا سبب قبادي با. أسامة وني يعيب حكى بباي متو مزلا. ya dauki wani icce ya kari ya dora saman kabarin wani yace ai la'alla Allah yukhaffifu anhuma ma lam yayi basa ba sama ka ba da kai da su ai fahimta shi ne malal albani yake ta law kana khairan la sabaquna ilayhi ai inda alheri da haisin riga ya aikatawa sannan bayan wannan ko malal yanzu zai kawo maka wani aiki na daban imamu suyuti Allah ya rahama gare shi ya ambata cewa anna sababa ta'thiran nadawa wai tasirin sababin da yasa aka samu tasirin tuwan danyen takan iccen nan wajen fi takhfifi wajen saukakawa akan azabar da suke cikin kabarin nan imamu suyuti yace kaunu ha tusabbihu Allah ta'ala wai iccen a lokacin da yake danye yana tasbih qalu suka ce fa idza zahabta yake ta fa idza zahabat min al'udi sai su su imamu suyuti suke cewa fa idza zahabat min al'udi in yatahi daga wannan iccen nan kene yake danyen ta kashi ta kare sannan kuma wayabisa ya bushe in qata'a tasbihuhu tasbihin shi nan ma zai yanki to kaga wannan fa abu ne da yana bukatar aya ko hadisi yace fa inna hadha at-ta'lil mal al-balighi yace kaga wannan ta'lili mana tawili ne suka yi ko kuma hujjar suka kafa na cewa in yana danye yana tasbihi kina ka dora azaba za ta rabu in ya bushe kuma sai da tasbihi malai ce hadha at-ta'lil mukhalifun ya sabawa li umumi qawlihi tabaraka wa ta'ala gamammar maganar Allah mai girma da buwa da yake cewa wa in min shay'in ba fa wani abu illa yusabbihu bihamdihi fati yana tasbihi yana tsarkake Allah yana godiya ga Allah walakin la tafqahuna tasbihahu sai dai mu ne ba ma jin tasbihin duk abin da ka sani yana tasbihi ga Allah kai ne baka ji to kaga azo a ce in ya bushe ne bai yayi kaga wannan kuma ba ce sabuwa dalili ne yake bukata mai karfi hadisi ko aya shi ko babu shi aka shi Allah ya yi kawo wa in min shay'in illa yusabbihu ba ce ba a lokacin da yake danye in ya bushe bari yake malaci abu na wanda kenan duka bayani da malami ya gaba ta farko duka alif ne go alif akan tabbatar da maganar shi dai akan cewa kenan babu hiran a zo a dora wani a yau ya kare icce dora ma kabari saboda a kafafa mushi azaba yace abu na biyu fi hadisi ibn Abbas nafsuhu a cikin hadisi Abdullahi ibn Abbas din da karan kanshi a cikin hadisi ma yushiru ila anna sirra laysa fi nadawa akwai abin da yake nuni akan cewa sirrin da yasa manzon Allah ya dora wannan ganyen ba wai kasancewar shi danye bane ba aw yake cewa aw bil ahra laysat hiya sabab ko kuma kai amma a kirdade bimana ba wannan bane sababin fi takhfif al azab a wajen sauƙaƙa ba a waɗannan suke cikin kabarin azaba ba danyen taka iccen bane ba me yasa malici wa zalika qawluhu ai maganar da take cikin hadisin Abdullahi dan Abbas na cewa summa da'a sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kira aka kawo bi asibin kenan manzon Allah yayi kira aka kawo da wata wani reshe fa shaqqa husnaini sai ya tsaga shi gida biyu karya shi gida biyu yake cewa ya'ani yana nihin tulan ta bangaren tsawon shi kina kai tsaga shi gida biyu a tsawon shi yace fa inna min al ma'lum yace ai abu ne sananne anna shaqqahu sababun ai tsaga shi da manzon Allah ne sababi ne karara yace li zahabin nadawati na iccen ne saukin bushewa yanzu yace ana saukin bushewa yake ne eh tsaga shi yake ko eh a tsatsaga shi ko a mushi wani gunduwa gunduwa yanda aka zo kawai aka dauri zai bushe ko da aka mu zara sallallahu alaihi wasallam wannan ganyen asib din da aka kawo shine kaman mai kira shi da suna reshe reshen dabinuwa mi suna shi da Hausa reshe kirhon dabino aiwa kirhon ne aka kawo da aka ka kirhon kuma sai ya tsaga shi a tsaye kaga da ba kirhon ba wani kabarin kirki gine shi ba yanzu kuma da aka tsaga shi a tsaye an ƙara mushi yanda zai mi saukin bushewa sai wannan la dora daya ne ya dora daya malaka cewa fa shaqqahu islayni yani tulan fa inna min al-ma'lumi anna shaqqahu sababun li dhahabin nadawa yo ai tsaga shi da aka yi wannan zai sa danyen takan iccin ta saukin karewa yace min ash-shaqqi sannan kuma wa yubsihi bi sur'a na tsaga shi da aka yi wa yubsihi kuma zai zama to bushashshe a yabisi ani bi sur'a kenan a cikin kankanin lokaci fatakun sai zama to muddatu takhfif kenan lokacin da aka bara na sauka musu azaban aqalla mimma law lam yushaq zai zama to dan kadan ne inda ba tsaga shi ba da abin zai hijimawa yace falau kanat hiya al-illa wai inda danyantakan iccen ne illar da ta sa aka musu rahama a cikin kabari tunda in ya bushe kuma a ce to shikenan yace la abqahu sallallahu alaihi wasallam bidun shaqqin da manzalla ya bar iccen nan a yanda yake ba tare da ya tsaga shi ba wala wada ala kulli qabrin asiban da ya dora wa kowane kabari daga cikin kabarukan guda biyu kirhon dabino nashi yake cewa aw nisfahu ala alaqal ko kuma rabin shi ta hanyar datsa shi daga tsakiya kenan ba fa ba a jashi ba daga tsawon shi ba yace alaqal mafi karanci yake ta fa idza lam yaf'al kasancewar manzalla bai aikata haka ba sai tsaga shi gida biyu a tsaye kuma dalla ala anna nadawata laysat hiya sabab wannan yayi nuni akan cewa danyantaka iccen ba ita bace sababin samun rahamar su kenan sai a dauko hadisin wa hadisin Jabir kenan sun samu sassauci ne saboda ceton da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a gare su malace wa ta'ayyana annaha alamatun ala muddati takhfif kawai iccen da aka daura sai ya bayyana cewa kenan a ta'ayyana kenan za a ayyana shi a matsayin alama ce wadda take nuni ala muddati takhfif kenan iya lokacin da za su samu sassaukawan wannan azaba allazi azina Allahu bihi istijabatan wanda Allah ne ya bada izinin a saukaka azabar me yasa istijabatan saboda amsawa li shafa'ati nabiyhi sallallahu alaihi wasallama amsawa da ya game da ceton annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga mutanen da suke cikin kabarin nan malice kama huwa musarrahun kama yanda ai yana nan bayani ne karar a bayyane fi hadisi Jabir a cikin hadisin Jabir kaga manzon Allah ya yi na nema musu ceto a wajen Allah wa dhalika malika ta wa bidhalika da haka ne yattafiqu alhadithani fi ta'yin sabab wadannan hadisan guda biyu suka ittifaqi akan ayyana sababin kenan shine ceton manzon Allah ne kawai kenan anan ma inda a ce wannan iccen ne zai saukaka musu azabar kenan manzon Allah da ba zai tsaga shi ba gida biyu kuma a tsaye saboda saukin bushiya zai to amma kenan an samu ceton an samu takhfiful azab saboda ceton annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine abin da malaka ce anan yace fi ta'yini sabab yace wa in ihtumila ikhtilafuhuma fil waqi yake ta fil waqi'ati yake cewa wa ta'adduduha koda an doki sabanin tsakanin hadisan guda biyu da yake ana ga an aka ce hadisai ne daban-daban hadisi Abdullah da Abbas daban yake hadisin Jabir shi ma daban yake yace fil waqi'ati wa ta'adduduha sannan sun yi dai ittifaqi a bangaren abin da ya faru sannan kuma da kasancewar hadisan sun zo wurare daban-daban malace fata'ammal haza ka lura da wannan fa innama huwa shay'un ka sani cewa wani abu ne in qada hafi nafsi sai salam yanzu duk wannan bayanin da yace hakka lura yanzu ya zo karshen bayani ku sai ce amma ka lura fa innama huwa shay'un wannan bayanin akan cewa hadisi Abdullah ibn Abbas shi ma iya kaushe da wannan ma'ana ta cewa ceton ne inda ba ceto bane ba da iccen ne da ba za a tsaga shi a tsaye ba sai dai alal akal a raba shi gida biyu a kwance a dora ma kowa saboda in aka tsaga shi a tsaye yana sa ya bushe da wuri amma a kwance aka raba shi wa zai dauki lokaci kafin ya bushe mai da ce waɗannan bayanan da nayi yace innama huwa shay'un in qadha fi nafsi wani tunani ne ya tsarsa a cikin zuciyata walam ajid min nass yake cewa man nassa alaihi ban samu wani mutumin da ya kawo nassi akan mas'alar ba aw ashara ilaihi min ulama'i ko kuma daga cikin malamai wanda ma yayi nuni zuwa ga haka yace fa in kana sawaban fa min Allah ta'ala wannan bayanin da nayi in ya zamanto daidai ne to wannan daga Allah ne mai girma da buwa wa in kana khata'an in ya zamanto kuma kuskure ne fa huwa minni wannan daga gare ni ne wa astaghfiruhu min kulli ma la yurdihi ina neman gafaran Allah ni albani game da duk wani abin da na aikata wanda Allah bai yarda da shi ba ka ji malamin Allah yanzu wannan inda wannan wannan bayani ka duba kaga bayani ne wanda duk wanda ya saurare shi zai gamsu saboda kuma kokarin alakanta bayanin duka da dalilin ne a cikin hadisi ne wa kawai bayanin da ake ƙara faradawa amma yace wannan fa in ya zamanto daidai daga Allah ne ko kuma ya zamanto kuskure ne ce wanda daga gare shi ne ko iya neman gafara Allah mali yace abu na uku law kanatin nadawa inda wannan danyantakan iccen nan maqsudatun bizati shine abin da ake nufata da zati shi kenan iccen kawai yace la fahima zalika salafus salih yo aida magabata na gari da tun sun fahimci haka yace wala amilu bi muqtadahu kuma da sun yi aiki da abinda wannan bayanin ya kumsa tunda su a gaban su suka ciro iccen da manzo Allah ya tsaga gida biyu ya dora a cikin kabari amma bayan ya mutu ba a samu ko mutum guda ba ya dora ma wani kabari kada ai daga bayanin cewa ana azabtar da su to kai zaka ga mutum ya ciro icce ya dora ma kabarin mutumin ka ai ya kamata ku yi rikici ma da shi tunda kenan me yake nunawa kenan dan uwanka yana yar ana bi azaba to akai san haka kaga nan ma matsala ne da awar sanin ilimin gaibi shi kuma zalla sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi cewa waɗanda suke cikin kabarin ana musu azaba to kai kuma da kace ka doka ka dasa icce ko kuma ka dauki iccen ka dora ka kuma wasa ka gaskiya maganar malam ta huto a hili yace la fahima zalika as-salafus salih wala amilu bi muqtadahu da sun yi aiki da abin da ya kumsa yake cewa wala wad'u al-jarida da sun rika sanya ganye ko kuma kirhon dabino wal asi sannan kuma duk wani iccen da ake gaya da dawamin danye zai dawama iya danye wani hawa zalika da makamancin wannan alal quburi da sun rika dora shi akan kabarruka inda ziyaratiha a lokacin suka ziyarci kabari amma ba su aikata haka ba mali yace walau fa'alu in wada suka aikata da kusan aikata haka in lashtahara zalika anhum da ya shahara daga wajensu a ga hadisi kaza ya zo wani mai a cikin musannafat din nan duka da za a samu musannaf na Abdurrazzaq musannaf na Ibn Abi Shayba duka wanda suka hakaito ayyukan sahabbai da za a samu irin waɗannan ayyukan kata-kata a ciki amma ba a samu ba malike cewa summa naqalahu istiqatu ilaina aida yardaddun mutane sun nakarto waɗannan labarai zuwa gare mu li'annahu min al-umuri allati sabur iya daga cikin abubuwan da yake cewa tulfitun nazara suna sa mutane su tsaya su duba kaga duk lokacin da aka yi kowa zai tsaya ya kalla kenan da an samu da sahabban sun yi da an samu an nakalto daga wajensu da yawa daga cikin malamai da sun kawo abu malike cewa tastad'i ad-dawa'iya sannan kuma a buƙatuwa ma da ta buƙato addawa'i kenan abu da sababba da sun sababa naqalahu naqalto magana zuwa gare mu tunda harakar mutuwa haraka ce ta kowa kuma aka je a gaban mutanen jama'a ne sannan kuma aka ziyarci kabarin ma hallau gaban jama'a ne kaga da annan za su ga ana suna ana kariya ana dorawa kenan da a yarda cewa addini ne to amma da wannan dalilin da bayanan da malam yake nan babu wani abin da yake nuni akan yau ka tahi kabarin wani dan uwanka ka ciri danye icce ka dora akai ka ce ai ka dogara da hadisi Abdullah ibn Abbas ne baka da wannan hujja addawa'iya yake cewa wa tastad'i addawa'iya naqlahu yace fa idza lam yunqal idan zamanto ba wanda yazo da wannan bayanin yace dalla ala annahu lam yaqa yayi nuni akan cewa abin bai faru ba yace wa anna taqarruba bihi ila Allah neman kusanci da Allah ta hanyar aikata wannan abun bid'atun bid'a ce kirkirarren abu ne mutane marar dalili suka kirkire shi malai yace fa thabata al-murad sai kenan ya tabbatu abinda ake nihi na bagani akan cewa kenan lalle baya halatta a dora wani abin da yake icce ne a saman kabarin wani ko kuma barantana ma har aje a dasa to me ya kamata mu tsaya lokacin ya gare shi to sai mu tashi kenan wa idza ta'ayyana hadha maliki cewa sahula hayna idhin fahmu butlan zalika alqiyas alhazin alladhi naqalahu siyudi da aburmu kenan nan malam bayan ya kammala bayanan shi kenan zai kawo baganar imam siyudi da ya kawo kenan ya mushi aiki shi ma sai ya wuce Allah mushi rahama wal alamin imam siyudi wadannan sune bayanai da malamai suke a ilmance in kaji an ce abu bid'a ne wato an shafa ma kafin akai zuwa gane haka kaga duk wani abin da yake da alaka da wannan kewayen duka malam sai ya tattaro su gaba daya yan dalilin ka kaza ne eh kaza ne to kaza fa matsalar shi kaza ne aje shi a gehe a wani wa iya da wani dalili kaza kai wa ka shi a hadisin ka da ifi ne aje shi a gehe fahimta ka kaza ce aje ta a gehe ga abin da ya tabbata kenan zamun ji dora wani icce akan wani kabari kenan baya halatta wallahu alam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah